Music Studio.
Kone ku ka ban sauraro jin dadi na ke ce faro I love you. Kone ku ka ban sauraro jin dadi na ke ce faro I love you.
Iti wa producer.
Kike hawa kike batin yuba wani zaton samu ba kuma ban sani ba ban je bazan dace ba kuma ban koka ba bazan kina rara ba inda haske yankin ba ke ma bazaki taho mai gyara abinda muka bata musa ta shi zauna da ramkar yana ce ba ni yin gada gari ki zo mu fara zauna ki mun fira na san ki da yawan zance sai dauki lura kallon wasu yan yara sun taho suna kallon mu a tare kamar za su ɗi oce.